أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwan mu a wannan masallaci masjidu al-ansar a cikin karatun littafin muna al-manzuma ar-ra'iya fi sunna na babban malami imam al-janzani rahmatullahi alayhi abul qasim wannan darra Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasin mu na biyar a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 27 ga watan al-Muharram hijira ta farin shekara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 14 ga watan 8 shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 21 yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mutashi a darasi na 22 yaqul abul qasim al-janzani rahmatullahi alayhi wala tajlisan indal mujadili sa'atan fa anhu rasulullahi min qablu qad jaza wa man radda بار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ولا تسمع عن داء الكلام فإنه أدول لهذا الدين أن حمله حسر وأصحابه قد أبدأوا وتنطعوا وجازوا هدود الحق بالإبك والعشر وهز وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد أدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل مهدس زائغ زعير يقول الجنزاني رحمة الله عليه ولا تجلسا عند المجادل ساعة فأنه رسول الله من قبل قد جزر ومن رد أخ بار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ولا تسمع عن داء الكلام فإنه عدو لهذا الدين أن حمله حسر وأصحابه قد أبدأوا وتنطعوا وجازوا هدود الحق بالإبك والعشر وهز وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد أدهم سبعين سنفا نبينا وصنفين كل مهدس زائغ زعير زادكم الله من فضله وتوفيقه. مالن بايان يا تسيا بيتنا 21 inda malam ke mana bayani akan ruku da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan kuma hallo muguji ƙara wani abu a cikin addini da kuma hallo nuni da malam ya mana akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Wannan kuma hadisin kamar yadda malumai suke cewa ai shine daya daga cikin hadisai guda uku wanda su ne karan kansu addinin gabaki ɗaya ma. Sai malam zai shiga wani maudu'i yake cewa wala tajlisan indal mujadili sa'atan fa anhu rasulullahi min qablu qad jaza. Wala tajlisan, kadda ka zamna indal mujadili sa'atan, a wajen mai yawan garrama, kawai shi kullum aikin shigar da magardame ne. Sa'atan, wani lokaci, haka ɓata ma kanka lokaci. Fa anhu, akan wan ka sani hu, akan wannan shi mai gardaman ne, addamire udu ilal mujadil huna. Rasulullahi min qablu qad jaza, akan shi ne ma'aikin Allah yayi ka shedi, akan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tsawa, wa kenan mai yawan garrama marasa amfani. A cikin littahi na Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ani kenan, ba so ɗaya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci masu garrama a wani waje sai ya munana ambatansu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wajadalu bil batili liyudhidu bihi alhaqq. Wajadalu bil batili, suka yi jayayya da ƙarya, liyudhidu bihi alhaqq, dan su kore gaskiya da wannan ƙarya. Fa ahazatuhum, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, sai na kama su na musu kamun mai tsanani. Fa kaifa kana iqab, to yaya kaga azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala. A wani waje kwa zaka ga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin wa yujadilu allazina kafaru bil batil liyudhidu bihi alhaqq wattahazu ayati wa ma unziru huzwa. A wani waje kwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mana kai dan adam ma shi mutum ha akwai yawan garrama, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kana al insanu akasara shay'in jadala. Kai a wani waje sai Allah yake zambo ma ga yin garrama da garrama karan kanta. Kai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan inda llahi wa inda allazina amanu kazalika yatba'u llahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabba. Ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul basir. Ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake zambon garrama, yake munanata dan saboda ba abin kirki bane ba. Wata rana annab sallallahu alaihi wasallam ya huta zuwa ga sahabban shi, sai iske wannan sahabban nashi suna garrama, suna cece kuce, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, a saman kadara. Wai menene kadara? Wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, garrama ta tsananta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam fagadi ba, sai annabi ya yi hushi sallallahu alaihi wasallam, hake da huskar shi ta sauya dan tsananin hushin da yayi. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ce musu abi haza umirtu, wai da wannan garramace aka umurce ku am li hadha khuliqtum ko kuma dan garrama ne aka halicce ku dan shi yasa ba a son mutun ya zamanto shi aladul khisam mai yawan gardam shi kullun in aka ganshi to garrama ta tashi in a majlisi ne kawai in dai da shi a waje to sai an yi garrama wannan abu ba abu bane mai kyau kuma ba hali bane ba na mutanen kirki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai dan haka aka umurce ku ko dan haka aka halicce ku alam anhaakum an haza shin bun hana ku ba wannan gardama-gardama bun hana kuma wannan husumai bun hana ku ba wannan cece ku can a wani athar kuma Umar bin Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ma jadala mujadilun illa bil batil ma jadala mujadilun illa bil batil mai garrama ba yayi garrama ba sai dai kawai da ƙarya duk wanda kaga yana yawan garrama to wannan mutumin ƙarya ta mai yawa haka Umar bin Khattab yake duk wanda sheda ce attestation ce daga Umar duk wanda kaga mutum in garrama ta mai yawa shi kawai ko menene sai ya ja garrama to wannan mutumin ƙarya ta mai yawa kuma wannan siffa ce wadda Umar bin Khattab ya wasafa mutum mai yawan garrama Bilal bin Sa'ad shi yana daga cikin zuhad na tabi'in yana daga cikin masu tsoron Allah mutane wanda ba ruwan su da duniya daga cikin tabi'ai Abu Sa'ad al-Kharis sahabi ne shi wannan Bilal inna dan Sa'ad al-Kharis yake cewa iza arada Allah bi qaumin su'an aglaqa anhum bab al-amal idan Allah ya so mutane da abu mummuna sai Allah ya rihe musu koho aiki to tunda babu aiki sai kaga garrama to kaga kenan yawan garrama alama ne na rashin aikin yi duk wanda kaga yana yawan garrama to bai da aikin yi dan saboda wannan magana ta tahabi wannan tabi'i wanda baban shi sahabi ne yake cewa ma iza arada Allah bi qaumin su'an aglaqa anhum bab al-amal wa fataha alaihim bab al-jadal kuma Allah sai ya bude musu kohon an rihe musu kohon aiki sai aka bude musu kohon garrama Sa'id bin Jubair yake cewa a tafsir qawlihi ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al-wuska wa ila Allah aqibatu al-umur Sa'id bin Jubair yake cewa ayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin duk wanda ya meka wuyan shi yana mai tsarkake ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsin ne yana kyautatawa abinda ake nihi wa huwa muhsin ay tarikul lil jadal wal husumat mutumin da ya bar gardama-gardame a cikin addini ya bar husuma a cikin addini to in mutun yayi haka faqad istamsaka bil urwati al wuska haqiqa yayi riko da igiya amintacciya wa ila Allah aqibatu al umur kuma hallu ay karshen lamurruka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake dan haka ba son mutun ya zamanto mai yawan garrama dan shi yasa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa lokacin da ake ce ma an neme ka hoda aka zo Shafi'i ake cewa an neme ka hoda an ce ma kaza an ce kaza an ce kaza kuma kai shiru ka kyale sai yake cewa amsa fa bude koho sharri ce ai amsa kile ne na bude koho sharri kuma hallo shiru ga jahili ko sakare kowawa ai daukaka ne sannan kuma hallo ai wannan shirin shine ma kare mutunci sai ya ce baka ga zaki ba in yayi shiru duk da shirin shi amma in ka ganshi ko barci yake tsoron shi ake amma baka ga kare ba hewan haushi amma ga tsoro kuma hallo ga gaban tsoro قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مبتاه والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لسون الإرد إسلاه أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لأمري وهو نباه kenan shine wanda yake cewa iza nataka safihu fala tujibhu fa khairu ijabatihi as-sukutu, idan wawa ko baro ko baho yayi magana yake ta tace ku ce kun hallo bai san inda aka sa gaba ba, to kai shiru ka kyale shi kada ka me dame. Mafi alkhairin amsa shi shine kai shiru ka kyale shi. Kenan yawan garrama kenan ba abu bane ba na kirki ba a son mutum ya yawaita garrama. Sai malam yake cewa a baiti na 23, wa man radda akhbaran nabiyyi muqaddiman li khatirihi zaka mur'un ma lahu basar. Wa man radda akhbaran nabiyyi, wanda ga sunna nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zo mai an bashi labari annabi yayi kaza annabi yayi kaza, amma sai yayi watsi da wannan abu sai ya dauki wai shi nashi. Muqaddiman li khatirihi, ya maida akhbarin nabi, ya maida sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam, muqaddiman sai ya kaddamo da li khatirihi ai li fikrihi, kawai he yake ga tunanin shi. Kaga in ba sakare ba yana nunawa kenan akan cewa wai tunanin wannan nashi yahi tunanin manzon Allah wal iyazu billah, wai tunanin wannan nashi yahi qala Allahu qala Rasul. Haka ne wanda zai yi watsi ya ce banna son wannan barin doki wannan shine. To duk wanda yayi watsi ya maida akhbarun nabi sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da hankalin shi, zaka umrun ai wannan mutumin malahu basar, bai da ido, kawai kana ganin shi da idan ne yana tahiya ashe makaho ne baka sani ba. Ai man ja'ala khatirahu wa ma yaduru fi fikrihi min hawatir aw min afkar wa ma yatawassalu ilayhi bi aqlihi min afkar muqaddiman ala qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa zaaka imru'un ma lahu basar, ai innahu a'mal basar. Ka san akwai a'mal basar, wanda ga yanan yana gani da ido amma basirar tashi batta da kyau. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila, wanda ya kasance a nan rayuwar duniya makaho ne, ba ana nihin makaho ba wannan wanda ake ja da sanda, a'a makaho wanda ga ayoyi nan sun zo mai ya kibi ya bi son zuciyar shi. Ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zahiri sun zo mai ya bari ya ce ga abinda ake a garin mu ko kuma ga na malam wani. Kenan kaga ya makafta akan Qur'ani, ya makafta akan hadisan manzon Allah. To duk me haka ya zama makaho a nan duniya, shine sai Allah ya ce huwa fil akhirati, kuma hallu a ranar lahira a'ma, kuma hallu zai tashi yana makaho wa adalla sabila. Kadiba wai ba makafta zaka ga, akwai makaho wanda bai gani amma yahi masu ganin basira, makaho ne bai gani amma kuma hallo yahi masu ganin basira, dan saboda hankalinsu bai anhwana musu komi ba, idanun da ganin nasu bai anhwana musu komi ba. Wata kissa ta Bashar bin Bur, Bashar bin Bur da makaho ne, sai wani namiji ya zo wajen shi sai yake ce mai da Allah nuna min gidan wani. Bashar sai yake cewa in kai can kai can kai can kai can nan ne gidan gida na kaza. Kawai wannan mutumin ya gaza gane wannan kwatamcen na Bashar bin Burd. Yanzu sai yake cewa kai ni wajen ban gane ba, kuma shi wannan mutumin yana gani shi kuma Bashar makaho ne. Sai Bashar yake cewa walakinni rajulun a'ma, baka gaba ni mutum ne makaho, ta yaya zan kai ka wajen? Sai mutumin yake cewa zan rike hannunka sai kai kuma ka nuna mini, kaga gushewar basira kenan, zan rike hannunka kai kuma he ka nuna mini. Yanzu he ya rike hannun nashi, he suka tahi, shi wai wanda yake jagoran kuma hallo makahon na baya zai gwada mai gida. Bashar anan mutum ne adib, sha'ir ne wanda yana irtijan, kawai sai ya rera wata waki sai yake cewa a amma yaqudu basira la abalakum qaddalla man kanatil umyanu tahdihi a'ma yaqudu basiran wai makaho ne yake jaye da me gani la abalakum yau ina zan musa ina hankalinku yake wa ina zan musa kanmu qaddalla man kanatil umyanu tahdihi haqiqa wanda makauta ce take me jagaba ta nuna me wani waje ai lalle wannan mutumin ya riga ya bata gaya da idan shi amma kuma hallo basira tashi a tushe kenan shine kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa man kana fi hazihi a'ma fil wa huwa bil akhirati a'ma wa adalla sabila haka Allah subhanahu wa adalla sabila haka Allah subhanahu wataala yake cewa kenan wanda ya kasance yake kaddamar da hankalin shi akan wada ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko akan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ai zaka imru umma lahu basar mutun ne wanda bai da basira bai gani bal huwa a'mal basira wa illa kayfa yuqaddim aqlahu alqasir ala ahadith as-sadiq al-masduq daga nan zaka san basira shi ta tushe an ba haka ba tayaya zai kaddamar da hankalin shi wanda mahdudi ne kayyadadde akan zance na mai gaskiya abin gaskantawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda bayya furci dan sarran shi kenan shine malan ya mana bayani akan cewa akwai wanda kaman misali kana ganin su da idan amma kuma hallo ashe makahi ne akwai wanda zaka ganin su kaman suna da hankalin amma kuma hallo na cikin riga ne ba su da hankali sai malam abaiti na 24 da 25 yake cewa wala tasma'an da'il kalami fa innahu adul li hazaddini an hamlihi hasar wa ashabuhu qad abda'u wa tanatta'u وجازوا حدود الحق بالابك والعشر ولا تسمع عن داء الكلام فانه كد كشوراري مي رودي اكن زنتي علم زنتي علم الكلام منين علم الكلام اكو علم الكلام ما احدثه المتكلمون fi usulid din ma ahadathu al mutakallimuna fi usulid din min isbatil aqaidi bit turq allati ibtakaruha shine wannan ta'rif na ilmul kalam wanda masu kirkire masu karawa daga cikin masu zance suka kara a cikin addini suka dauko wa'insu abubuwa suka kara a cikin addini wai su a tunaninsu wannan tunanin nasu shi zai fassara aya alqur'ani ko zai fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman tafsirin alqur'ani aka kawai da zance shine ilmul kalam a cikin addini akwai ilmul kalam a cikin falsafa akwai ilmul kalam a cikin addini wanda suke ruri akan cewa haf firka ce mai zaman kanta eh almutakallimuna eh su kawai da zance za a ganar da kai hadisan manzon Allah ko da zance kawai za a ganar da kai ayoyi na Allah subhanahu wataala wanda wannan abun kuma hallo kuskure ne ya baiwa ka fasara aya da zancenka yaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya fasarta ta yaya salafus salih suka fasarta ta to shine wannan ilmul kalam shine malai yace duk masu irin wannan abun kada ka bata lokacinka domin ka saurare su kenan da'il kalam man yad'u ila al-kalam wanda yake kira zuwa ga zance wa ya'mal ala nashrihi kawai shi dai ya ringa nashar watsa zance fa mislu ha'ula'i kwatam kwatam wa'innan mutanan in zumalan yake cewa iyyaka wasma'ahu na haneka da sauraron su fala tasma ilaihim kadda ka saki ka saurare su kuma hallo kadda ka saki ka ba su dama dan saboda in ka ba su dama za su sama wa'insu afkar fasida tunani marasa kyau su sanya ma wasi wasi su sanya ma auham hawannan abun ya ringa ma tasiri a cikin zuciya yazo Muhammad ibn Sirin adkhala alayhi rajulani sai aka sanya mai wa'insu mutane guda biyu suka shigo majalisin shi min ahlil ahwa ahlil kala wanda kawai suke fasara alqur'ani aka faqala wannan mutanen guda biyu sai suka ce ya Ababakar Muhammad ibn Sirin shine ake ce ma Ababakar ya kai baban Bakar nuhaddisuka bi hadis mu karanta ma wani hadisi guda qala la ya san ɗan zance ne ɗan tawili ne ɗan kwane-kwane ne sai ya ce a aka ku karanta mini qala naqra alayka ayatan min kitabillah mu karanta ma aya guda daga cikin littafin Allah abun mamaki an ce a karanta ma Muhammad ibn Sirin aya guda ya ce la sai ya ce a aka ku karanta mini bannan su ya ce ku tashi daga wajena ku huta ku tahiyya ku ko kuma ni in huta faƙama faharaja sai suka tashi suka huta su kuma mutane da suke zaune malam ya yi haka to abin da mamaki an ce a karanta ma hadisi malam ka ce a'a an ce a karanta ma aya guda kuma hallo ka ce a'a ma kana alaika menene ya same ka ya Muhammad ibn Sirin ya Ababakar sai yake cewa inni karahtu an yaqra ayatan fayuharrifaniha ina tsoro ne su karanta aya guda sai su juye wannan aya su juye ma'anarta ga abinda take nihi sai su juya su ce ga abinda take nihi sai su shanya muku shubha ni kuma na san su busun shanya mun shubha ba dan kasu tai ku da imaninku yuharrifuna alkalima amma wadi'ihi yace dan saboda wannan abin ne kenan kaga wannan shine hadarin jin wanda ka san mutumin bid'a shi ta yi ko kuma mutum ka san ba a saman alqur'ani yake ba ba a saman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba kenan wannan mutumin sai ya tafi da imaninka kuma wannan na nuni akan cewa duk abu mara kyau kada ka bata lokacinka wajen jin shi akwai sunna wanda mahjura ce mutane a yau sun kaurace ma wannan sunnai shine dora hannu a kunnuwa yayin da kake jin wani kida ko kake jin wata waka ko kake jin wata batsa wadda ba ta da kyau ibnu umar ya ji mizmar ana ta kada sarewa ana ta kide-kide sai dora ya tsinye shi a cikin kunnen shi he yake ce ma nafi hal tasma shay'an kana jin wani abu yake cewa hai he da yace me la asma yace ban na jin wannan abu sai ya hudda hannun nashi daga saman kunnen nashi sai yake cewa ibnu umar yake cewa kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan abi dawud na kasance tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi wannan abubuwan sana a mislu haza he ya aikata kwatankwacin abin da na yi wannan abin sanya hannu a cikin kunne na ha'in huce wannan wajen inda ake batsa domin kawata cuta ta shiga cikin wannan kunnen nawa taus yana tahiya tare da ɗan shi he suka huce a wani daga cikin irin almutakallimun masu karanta aya suna bata ta suna fasara san zuciyarsu sai ya ce ma ɗan nashi Ibrahim sa hannunka a cikin kunnenka shi Dawus ya sani in ya shi ma saboda ya san gaskiya ba ya kauce ba amma ɗan nashi yana tsoro a sa ma ɗan nashi shubha a cikin addini sai yake cewa sa hannunka cikin kunnenka sai ya sa ya ce haccan sai da aka huce wajen yana tahiya yana cimi ushdud kar dannewa ushdud kar dannewa ahe da aka huce wajen sannan sai yake ce mi bude sai yake ce ina tsoron kaji wannan zancen ne ya tahi da imaninka ko kuma a sa ma wani wasi wasi a cikin addini to barantana irin wannan lokaci wanda in kana kallon TikTok kana kallon Facebook kana kallon kowani malami wani kowa ya ce malami ne shi a yau duniya ta yau kowa ya mai da kanshi dan jarida kowa ya mai da kanshi malami yana daga cikin salbiya ta aina kafafan sada zumunta sai ga kowace fatawa iri-iri wannan ya zo da fatawar shi wannan ta zo da fatawar shi irin wannan abu in ka ji fatawa sabuwa baka santa ba iyaka yi kokari ka nemi malamai su tabbatar ma da ingancin ta tura ma wani malami ce ya wannan abun yana da inganci ko kuma bai da inganci dandan saboda gudun a sanya ma wasi wasi ko kuma gudun a sanya ma abubuwa wanda ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine himalace wa ashabuhu qad abda'u kaga wayannan mutanen masu kirkira zance kirkirawa ne suka yi qad abda'u al-ibda'u sun kirkira ne min al-ibtida' wal-ihdas wa tanatta'u kuma hallo sun zurhuha la ilma lahum busu da ilimi akan wannan abun heske gaya a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa halakal mutanatti'una masu zurhuhawa sun halaka mutum abu ba haramun ba kawai sai kaga mutum ya ce ma haramun na ji wani malami yana ta bayani akan cewa wanda ya sadu da matar shi wai lokacin sallah ana assalatu wai zai ahi runguza runguzan barayi kaga wannan duka ma anzalallahu bihi min sultan kenan wannan shine al-ibda' fi din والتطنؤ في الدين هلك المتطنعون تو متى wannan mutane da yawa yana ta yawo yanzu a saman Facebook yana ta yawo a cikin TikTok ina mata da yawa za su yi aiki da wannan abu ko kuma hallo maza da yawa za su ji wannan abun hallo sai su yi aiki da wannan fatawa wanda fatawa ce gurguwa babu ita a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajazu hududul haq suka ketare iyakoki na gaskiya ta'addu hududul haq bil ifki al iftira suna kirkire bil ifki al ifki ala Allah kirkire akan Allah Allah bai ce ba amma sai su kirkira ma Allah wa ala dinihi kuma hallo su kirkira ma addinin Allah wa ala kitabihi wa ala sunnati rasulihi su kirkira ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil ashar kawai suna ta kirkira sharri wa huwa ta'ali kai an tambaye ka abubakar ce baka sani ba wannan shine yake kawo na girman kai amma tambaya kana ga a matsayin ka na kana dora alkebba ko kana dora hula ko kana dora kaza kana gudun wai ka ce baka sani ba wai aibu ne kawai sai ka bada fatawa sai ka ce haramun ne ko kuma a hankalinka ka ce kai wannan bai halitta ba a gani na wannan abun bai dace ba kai kuma baka sani ba kana azawa wai cewa wannan ban sanin ba wai kaman na kasashe shi kuma cewa ban sanin ba ita ce ma ilimin ka ce ma baka sanin ba ita ce ma ilimin wa iza su'ilta bima jahilta fala takun mutahazikan mutasarri'an bi jawabi al ilmu bahrul la nafada lima'ihi kam qala la adri ulul albabi idan aka tambaye ka da abin da baka sani ba kada ka kasance kana mai gaugawa ba da amsa ka sani ho akan cewa shi ilimi ho kogi ne wanda ruwan shi baya idawa yonawa daga cikin magabata suka ce ba su sani ba kenan cewa la adiri shi ma kan shi wannan ilimi ne kenan kada kai iftira ka yi kirkire a saman addini in kai haka kai at-ta'ali kuma hallo kai at-ta'azum da at-tarafu da ru'yatun nafs wanda shi kuma wannan abu ne wanda a addini bai da kyau Imam Malik Imam Darul Hijra yake bada bayani akan wani namiji daga cikin mutanen Imam Malik da yazo da wata mas'ala a majalisi wanda mas'ala ce ta tawili ta kalam ce sai malam yake ce Imam Malik yake cewa ya haza ya kai wani kama aizukum fala tattaizun yo sono nake muku wa'azi akan ku bar doko wannan kwashe kwashen amma buku azduwa amma qultu lakum shin wai bun gaya muku ba inna ulama al-kalam zanadika lalle wannan malaman zancen kawai sai kaga ana ta tafsiri wai tafsirin al-qur'ani ne amma kawai a huce ba a karanta aya guda sai ai minti 30 kawai ana kawo kissa ana kawo kissa ana waruya ana yu haku ana abaya Yazid al-Bastami saufa arada zihabi ila al-Baghdad duka abubuwa da baka san waye ya rubuta ba ma anzalallahu bihi min sultan. Kene shine Imam Malik yake cewa innal ulama al kalam zanadika fala ta'khuzu anhum shay'a, kada ku doki komai daga gare su. Zakara anhu Abdullah bin Nafi, wannan Abdullah dan Nafi yake kawo wannan kissa ta Imam Malik. Wa qala aidan rahimahullah, kuma Imam Malik yake cewa akullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin tarakna ma nazzala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma kabiya irin wa'annan ulama'ul kalam inna sai mu bar abinda mala'ika Jibril ya sabko ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kaga an yi mugun abu. Wani namiji shi kuma yake cewa ga Abu Yusuf Yaqub yake tambaya akan ulama'ul kalam, sai Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Qadi yake ce mai man talaba al-mal bil kimiya aflasa wa man talaba al-ilma bil kalam tazandaqa, duk wanda ya nemi dukiya da shati fade to zai tsiyace. Irin kamar misali wanda suke zuwa kasuwa su kawo kaushu haka da kudade, sai a ce ka sa kara, in ka sa daidai ko wani abu mod irin wannan abubuwan. To duk wanda ya nemi kuɗi da irin wannan shimin, inji mallam yace ai zai tsiyace. Kuma hallo duk wanda ya nemi ilimi kawai da zance haka nan, ba da qala Allahu ba, ba da qala Rasul ba, tazandaka, kawai sai ya zamanto zindiki. Al ilmu ma qala fihi haddathna wa ma siwa zalika waswasu shaytani, kamar yadda Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yake fada. Imam Shafi'i yake cewa min ashaddin nas zamman lil kalam wa tanfiran anhu. Kenan sahibu ilmul kalam, in kana neman mutumin da aka yi muna nazato a saman kanshi, to shine mutumin wanda kawai shi ahlul kalam ne, kawai zai ringa baka hujja akani ba da aya ba, kuma hallo ba da hadisi ba. An tambaye Yunus bin Abdul A'la yake cewa naji Imam Shafi'i yana cewa ra'ayi fi ahlil kalam, ra'ayina akan mutane wanda suke addini da zance kawai haka nan, an yudrabu bil jaridi, kawai a same su da tsimingiya ta dabino a ba su kashi. Wannan kenan maganganu ne na magabata akan cewa mutum ya kiyayi ashabu ilmul kalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam yake cewa na kasance a wajen Imam Shafi'i a gidanshi, sai fa nazala wa ana ma'ahu fa sami'a qauman fi hujratin asfala minhum yatazakarun, sun hau kaman baini, sai suka ji zance yana kai musu a gidanshi, wa'insu suna tagardame-gardame suna taba da hujjoji da ilmul kalam. Fasaha bihim faharaju ilaihi, sai ya musu ihu su zo, ya kiraye su ya musu ƙugi ya ce su zo nan. Da suka zo sai ya ce musu ko ku gusa daga wannan wajen, ko kuma hallo ku kawo mana zance wanda yake shine qala Allahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenan shine duka irin wannan miyagu na aqida wanda ba a dora ba a saman qala Allahu qala Rasul. Kenan mutum ya kiyayi sauraron su. Mutum baka ida karanta littattafai na addini ba, kada ka je kana karanta littattafai wanda za su ringa sa ma shakku a cikin addini ka kai kanka zuwa ga halaka. Sai malam ya ci gaba da cewa a baiti na 26 da baiti na 27, wa huzwas fahum an sahibi shar'i innahu shadidun alaihim lillazi minhum khabar wa qad addahum 70 sinfan nabiyuna wa sinfaini kullum muhdisun za'igun za'ir. Malam sai ce wa huzwas fa haulai, doka rike sifofin wa'innan mutanen an sahibi shar'i, daga mai shari'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. innahu shadidun alaihim, annabi ai ya tsananta a gare su wa'annan mutanen. Lillazi minhum khabar, ya bada labarin su ma tun kafin su zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wa'annan batattun ma kafin ma su zo. Shine a baiti na gaba yace waqad addahum, haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam hayya lissafa su ma addahum, hayya lissafa su ma 70 sinfan, su kashi 70 ne, group 70 ce. Nabiyuna wa sinfaini kullu muhdasin, da wa'in su kashi guda biyu, da wa'in su group, ga group 70 kuma hallo ga group guda biyu, nawa kenan 72. Kullun, dukkan su muhdisun, ɗan kirkire ne, za'igun za'ir, masu kirkirawa ne, masu tsatsa ne, abubuwa ne wanda ba su da kyawu. Wasafahum bi salasa sifat, in muka diba cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa sataftari wa sataftariqu ummati aw hadhihi al-umma ala 73 firqa, al-umma ta zattarabu akan firqa 73, duka 72 na banzani yace ta kirki. Kenan shine mala yace wa addahum 70 sinfan wa sinfaini, kenan wannan yana daga cikin kilge na wanda an kaga yana kilge, in yana abiyati yana lissafa abu yana kilge a ciki. Malaman Arab suka ce wannan ba karamin sha'iri bane ba, wanda zai ringa kawo ma adad dan shi yasa wanda yayi rahabiya aka ce karshen sha'iri, wanda zai ringa lissafa ma abu lissai ka ce ga uku ka ƙara uku sun zama kaza, ga uku ka ƙara kaza sun zama kaza, to wannan ba karamin sha'iri bane ba. Kaman yanda wani yake cewa alwarisuna min rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira, kaga yana kawo adad, yana ta arradawa a cikin abiyatin shi. Kamar irin na wanda yake cewa walau ishta alfan summa alfaini badaha fala budda min yawmin tasiru ila alqabri, da sauransu. Kenan shine malaka cewa kullu muhdisin wa inna 72 wasafahum bi salasa sifat, yace kullu muhdisin za'igin za'ir, kenan fahum laysu ala qidmin wahid wa laysa lahum sibat, wannan mutanen ba su da wani sabati, bari dai kawai mutane ne ɗan kokonto, kuma yana daga cikin alamu na ɗan bid'a kasratu tanakkul, su ce wane ya ce, wane ya ce, wane ya ce, alhali ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza. Sa'id bin Musayyib wa huwa sayyidu tabi'in, yake cewa a cikin wata kissa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ake zance akan qadar da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu sai Sa'id bin Musayyib sai yake cewa inda mutane suna da ibra, inda mutane suna da hankali, ai abunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo musu, kuma hallo ga yanan a zahiri ya ishe su, dan haka da su yi aiki da zahirin, kuma hallo su bar batinin, tunda la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum. Kenan irin wa'annan bincike da zurhuhawa, ga aya ga hadisi nan ba a saka ba, kenan kadda ka bincika, an ka bincika to kuma hallo zakka hallaka. Kenan a takaice wannan malam a cikin wa'annan abiyatin ya mana bayani ne akan cewa fa al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zattarabu akan guruf ko firka 73, kuma wannan dukkan su a cikin wuta suke, sai dai hanya guda daya, inji annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai sahabbai suka ce wacce ce ya ma'aikin Allah, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma ana alaihi wa ashabi, wadda nake saman kanta da wanda sahabbaina suke saman kanta. Kenan koda baka gane fasara alqur'ani ba, baka gane fasara hadisi ba, nemi yaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fasarta kenan ga maganar sahabbaina ai bana doki bana malam wani su wannan sahabban suna nan ne aka sabko alqur'ani mai girma kuma hallo akan su ne alqur'anin ya ringa sabka daki daki wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa qur'anan faraknahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila dan haka kenan mutun yayi ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aje dukkan abin da ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan shine tsira Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan bin sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ilimi mai amfani ya bamu dukiya tsarkakakka ya kawo zaman lahiya da zaman aminci a kasanmu mai albarka Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ika wa a'da'ad-din وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من جحد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين